Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Dale Premier Zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa inda zuwa yanzu aka riga aka rida sallar Juma'a ta wannan rana kuma ɗaya daga cikin limaman masallacin Malam Ahmad Ali ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba wanda zamu ji inda hudubar ta mai da hankali a takeice.
Alhamdulillah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To a takeice dai hudubar ta mai da hankali ne akan waɗannan kwanaki 10 sai kuma muhimmin abin da za a gabatar na layya. To shine asalin layyar tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki wato ya umarci Annabi Ibrahim da yanka ɗansa to kuma daga ƙarshe bayan ya mika wuya da shi da ɗan sai Allah ya canza masa da rago ƙato wato wanda aka saukan masa da shi daga gidan aljanna yanka to saboda girman wannan wato Annabi da kuma aikin da ya yi muhimmi shine ta zama sunna gare shi da gare mu al'umma wato ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama sunna ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ita layya tana da kamar yadda aka fada ta tabbata a cikin alqur'ani mai girma da kuma hadisan annabi Allah madaukakin sarki a cikin suratul kausar ya kawo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa ya yanka sannan kuma ya sallah ga wato ya sallah sannan kuma ya soke abin da to layyarsa to wasu suka ce wannan wani har din ina nufin yin layya kenan wasu kuma sun ce abin da na dora hannuwaye ne wato kabalu amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa shi ne wannan layyar to kuma sai bayanin wato lokacin ita layyar an ce daga ranar idi bayan liman a yayi sallah ya yanka abin yankansa sai kuma wato ta kwanakin sukan zarce har zuwa wato kwana uku bayan wato sallah kenan 10, 11, 12, 13 kwanakin aikin haji to bayan wannan kuma akwai sharadai da aka kawo wato na ita abin da za a yanka ya zama lafiyayya ce babu wani aibu a tare da ita baya ga wannan kuma sannan sai aka ce to idan mutum yayi layyar zai bawa wato zai ci ba iyalansa sannan kuma ya ci ya sadaka da wani abu na wani daga cikin kasan na nama hakanan kuma mutum ya zo yankan wato zai iya wato hada iyalansa da mahaifansa a ciki har ma wasu malaman suke cewa bai zo a sunna ba cewa wai mutum yayi wato mahaifansa matattu a'a sai dai ya hada wato alayyar tasa wajen iyalansa da shi da wato mahaifan nasu da suke wato a raye ko kuma a mace to sannan kuma idan kana mutum yana da makwabta waɗanda ba musulmi ba aka ce za a iya ba su daga naman da aka yi layya muddin dai ba wato waɗannan makwabtan waɗanda ba musulmi ba suna wato ba sa yaƙar musulmi to wannan dai shine a takaice abinda ita wato hudubar ta kunsa
akwai batu na arfa da aka hau a yau mahajjata da suke can ƙasar Saudiya wannan arfa ta Juma'a malamai da yawa suna tabbatin cewa tana da daraja mafificiya madaukakiya fiye da sauran arfar da ba ta Juma'a ba har ana batun taninnin ka sauran arfar da ba ta Juma'a ba sau wani adadi yaya wannan ninki da wannan fifikon daraja yake
saboda ta fado a wannan rana ita kanta rana ce wacce take mai girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin wato falalar wato ranar Juma'ar to sannan kuma ga wani ibada wadda ita wannan arfar ita ce ma ginshikin wato aikin haji domin Annabi yana cewa Alhajj Al-Arafa dan haka wato wannan abubuwan guda biyu da suka hadu ba karamin wato lada bane ga musulmi za a sami wato lada ninkin ba ninkin anan ne ma yake kira ga al'ummar musulmi mu da bamu samu mun je hajjin ba sai bayan la'asar dinnan wato bayan zawalin nan da muka yi sallah mai kokari mai ta wato gaya wa Allah bukatunmu subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato addu'ar arfa ita ce mafi alkhairin wato addu'o'i da dukkanin wato da dukkanin addu'o'i sannan kuma mafi alkhairin addu'ar da shi ita Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka zo gabaninsa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Dan haka sai mu kokari mu ga mun samu wannan falala wato ninkin baninkin ga juma'a sannan kuma ga ranar arfa. Allah ya datar da mu.
Akwai batu na azumin ita wannan rana ta arfa da da yawan musulmi suna dauke da shi a bakin su a yanzu haka. Ya falalar wannan azumi.
To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a hadisi ingantacce inda yake cewa wannan azumi na rana arfa wato yana sa rai zai kankare masa zunubansu na wato zai kankare zunubansu na wato shekarar da ta gabata da kuma shekarar da ake ciki wato zai samu ladan kankarin zunubi na shekara biyu. Dan haka ga yana da wato matukar lada ga wato musulmi ya azumce shi. Amma ga wanda ba alhaji bane shi ma alhajin aka ce in zai iya yi wato zina da karfin da zai ambaci Allah zai ambaci dama yi amma dai ba haka ake so ba. Dan haka wannan azumi yana da matukar muhimmanci wato sosai a cikin wato musulunci.
Yo to me sauraro yanda hudubar tawakkali kenan wanda ta taba bangarori daban-daban baya ga ibadar layya kuma ta huce muka yi sabidar ce har abin da ya shafi ibadar aikin haji musamman arfa wadda mahajjata suka gabatar da ita a yau wadda kuma ta zo a ranar juma'a wadda iya cewa nurin ala nurin kenan ga kuma azumin wannan rana wanda da yawan musulmai suna dauke da shi a bakin su yanzu haka. Fatan dai Allah Ubangiji ya sa mu kyakkyawan amfani da wannan lokaci na wannan rana ta juma'a kuma rana arfa kuma ga azumin arfa sannan kuma ga ibadar layya a gobe don mu samu kyakkyawan rabo a nan duniya da kuma kyakkyawan rabo a gobe kiyama. Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da Lafiyar Murya Zamani daga nan masallacin juma'a na Masjidul Quba dake unguwar Tukuntawa.